Alhaji Sabo Garbu wanda tun da farko ya lace zaben majalisar wakilai ta tarayya daga mazabar Nange da Fatas kuma a jihar Yobe kotun sauraron kararrakin zaben jihar Yobe dake zamanta anan Abuja ta soke zaben nasa bisa zarge-zargen da suka jibanci takardun shedar firamare inda ta umarci a rantsar da Honorable Ali Yakubu mai nasara biyo bayan daukaka kara da shi Sabo Garbun yayi kotun daukaka kara ta tarayya dake nan Abuja ta jingine hukuncin wacce karamar kotun inda ta bukaci Sabo Garbun ya ci gaba da zama wakili a majalisar daga bisani naji ta bakin bangarorin guda biyu
a sunana Honorable Sabo Garba nene wanda Allah ya bani sa'ajiya a wannan daga Court of Appeal to muna godiya ga Allah da Allah ya bani ya nuna ga duniya gaskiya gaskiya ne kuma ya nuna duniya ƙarya ƙarya ne sai sa da muka waraka da aka bashi a tribunal muka ce ba za mu yi magana ba za mu je Court of Appeal muka je Court of Appeal Allah ya tabbatar da gaskiya to haka muke tsammani in Allah ya yarda a tabbatar da waziri yana nan zuwa a court kuma za mu sake karɓa a court insha Allah
Malam Abdul Wasif Fataskum na bangaren Honorable Ali Yakubu mai nasara
mu a matsayin mu na ɗan jam'iyyar APC gaskiya shari'a ba ta nuna dadi ba an karɓi kujera ta ɗan majalisar federal constituency na jihar Fataskum an ba wa shi Honorable Yakubu mai nasara ɗan takarar PDP ya appeal a neman kujerarsa komai na Allah ne to mu ko goya bayan sa mun yadda da kotun da hukuncin da aka yi na kotun daga kara
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria